الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم دا yamma a wannan rana mai albarka, ranar Alhamis 11 ga watan Rabiu Sani ko goma ne, 11 ko 11 ga watan Rabiu Sani shekara ta 1445 hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 26 ga watan goma shekara ta 2023 a lissafin Turawa. Barkamu da kasancewa wannan masallaci mai albarka, babban masallacin Juma'a na Sabo Jami'ar Bayero, a darasinmu na Riyadus Salihin, wanda yau zamu tashi darasi na 14, kuma zamu tashi sabon babi. Malam ya ce babu tauba. قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمين فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقع لعى عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ويعزم على أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة هذه الثلاثة: وأن يبرأ من صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تظهرت الدلائل كدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. ما لن يتي باب لكي مغنى أكن توبة ونشين باب نبي أتكن كتاب رياض الصالحين. Malamai sun yi bayani tuba wajibi ne daga dukkan zunubi, ma'ana dole ne musulmi ya rinka tuba akan dukkan wani laifi da ya aikata tsakaninsa da Allah. Ba rarrashinka ake yi ba, ba alfarmarka ake nema ba, a'a dole ne, tilas ne, wajibi ne ka tuba saboda ka saba wa mahaliccinka, shi kuma ba a saba masa, tunda ka saba masa kuma sai ka nemi afuwarsa. Kuma na kowane zunubi, ba a cewa na tuba ga wannan zunubin wannan kuma sai daga baya, ba a yin haka. Shi yasa ce min jami'i zunubi. Shi zunubi kala biyu ne: akwai zunubin da yake tsakaninka da Allah, Allah ka sabawa, dokar Allah ka keta. Akwai kuma zunubin da ya shafi da kai ne da ɗan adam. To idan tuba da za ka yi ya shafi tsakaninka da Allah ne da sauƙi, amma in tsakaninka da ɗan adam ne, to shi ma da sharuɗansa. Malam ya ce idan la ta ta'allaqu bi haqqi adami, tuban da za ka yi bai da alaƙa, bai rataye da haƙƙin ɗan adam ba, shi ne adami, bil adam, to yana sharuɗa guda uku. Na ɗaya, an yaqla anil ma'siya, ma'ana tuba tsakaninka da Allah sharaɗin ka daina saban. Daman sabo ne in an yi ake tuba, to ka daina yi. An yaqla anil ma'siya ay an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha, ka daina yi. Ma'ana abinda ake nufi a nan gurin, tuban ka fa Allah ba zai karɓa ba fa in kana yin sabon kana tuba, baka daina yi ba. Duk abin da aka ce sharadi, shine wani condition ne da aka bayar kafin Allah ya karbi tuban ka sai ka dena wannan saba to Allah ke na biyu dole a samu nadama an yandama ala fi'liha mutun yayi nadama akan aikata wannan laifin ka ji da na sani da ban yi ba an yandama ala fi'liha duk wanda ya aikata laifi ya daga hannu ya tuba bai ji cewa abin da ya bai kyauta ba kuma bai ji cewa yana da na sani ba yana nadama ba to tuban sa bai yi ba ko barawa aka kama ana duka sai ga ai kotu ai bai yi nadama ba ko mutum ya yi laifi aka ce ai bai yi nadama ba kenan ai bai tuba ba kenan zai maimaita to haka in na Allah ne ma in baka yi nadaman nan ba to ai ba za ka baka tuba ba kenan na uku an yi azima Allah ya uda ilaiha abadan kai azama ka kulla niyya ba za ka koma kan wannan zanubin ba har abada ka ji a ranka wannan laifi ne wannan shi ne na ƙarshe ya Allah har abada ba zan daɗa komawa malam ya ce fa in fuqida ahadu as-salasa lam tasih tawbatuhu idan aka hana aka rasa shi ne fuqida aka rasa ɗaya daga cikin wannan sharuɗa guda uku barin saɓon nadama sannan niyyar ba za a koma har abada ba in dai ba a samu ko ɗaya ba a ciki aka rasa ɗaya a ciki ɗaya ya kubuce lam tasihha tawbatuhu to tubanka bai inganta ba ka dai ɗaga hannu ka yi ihu ka sauke kawai haka in dai tuba ne in ka ɗaga hannu kana astaghfirullah in dai kana wannan to ka rinka cino waɗannan abubuwan gaba ɗaya matukar babu ɗaya a ciki to tubanka bai yi ba kana ɓata lokaci ne kawai to sai kuma tuban da ya shafi haƙƙinka da ɗan adam jama'a kar wani ya je ya cuci mutane ya zalunci mutane ya dawo ya ce ya daga hannu Allah ya fi masa ba akwai haɗari fa haƙƙin wani ba Allah ka raba mu da cin haƙƙin wani ya Allah babu tashin hankali a rayuwa Allah ya tashe ka a kiyama wai ana bin ka haƙƙin wani wannan munin sa ya isa wallahi malam gwanda su cuce ka kai ka bi bashi da abi ka bashi a kiyama duk mutumin da ya waye gari shi yake bi bashi za a yi ta karba sallar ka fa za a karba kiyamul lailin ka za a karba sadaka ka za a karba aikin alherin ka fa za a yi ta karba fa ai ka shiga uku to kun ji wa in kanat al ma'siyatu tata'allaqu bi adamin fa shurutuha arba'a idan ya allaka ne da dan adam adami sharuɗan guda hudu ne waɗannan ukun da na faɗa a farko shine hadhihi salasa sannan abu na biyu abu na hudu an yabra'a min sahibiha mutum lalle sai ya barranta daga ma'abucin wannan haƙƙi ya nemi wankuwa ya nemi yafiya ya nemi afuwa ko ya mayar da wannan kaya ga mai kaya malai ce fa in kana malan in dukiya ne aw nahwahu ko wani abu makamancin dukiya raddahu ilai ka mayar masa duk wanda ya dauki hular wani bai sani ba bai zai je ya ce astaghfirullah Allah na tuba ka yafe min ba sai ka mayar da hular duk shirɗan can sai sun haɗu kuma sai ka mayar da kan cin an yabra'a min sahibiha duk wanda ya dauki naira biyar din wani wanda ba nashi ba ko ta hanyar gwamnati aiki a gwamnati ko ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar rike wata kungiya ko ta hanyar noma ko ta hanyar mu'amala ka rike kudin wani da ba naka ba billahi alazim la ilaha illa huwa dan ka daga hannu ka ce Allah ya fi maka Allah bai zai yafe maka ba illa an tabra'a min sahibiha sai ka nemi mai shi yayi maka afuwa ya yafe maka ko ka mai da mashi dansa wani cikin sahabbai aka je yaƙi aka harbu kibiya kawai sai ta harbe shi ya mutu sai wasu suke cewa hani Allah wannan ya ji daɗi ya yi shahada hani'an lahu dan aljanna ne tausi aka ji annabi ya ce kalla sam sam me faru annabi ya ce akwai wata riga guda daya riga ce kwaya daya wata rana an je yaki ba a raba ba zallaha ya dauke ta lam tasibha al maqasim ba a zo aka raba wa mutane ba kayan mutane ne ba a raba musu ba ya dauke daya ya boye yace gashi yana surmukawa a cikin wannan wuta zai je dauko ta sai ya fito da ita ko zai shiga aljanna sai Allah ya kona shi akan wannan rigar guda daya can sai wani ya taho da igiyar takalmi ka san igiyar takalmi ina irin takalmin roba din igiya sai wani ya dauko makamancin su da suke amfani da shi na sun ce ga wannan annabi ya ce shirakun wannan igiyar takalmi da baka dawo da ita ba igiyar takalmi ce ta wuta su duk wanda yake da wani haki na wani ni maza imiyar masa wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ya tashi ya miƙe yace duk wanda ya san yana da wani haƙƙin sa a kaina yazo ya karba ko yazo irama kafin aje ranar da ba a sakayya sai da lada ku zo ku rama in na da ki wani yazo irama in na ci hakkin wani yazo ya tambaye ni in bashi annabi kawai ya bude gadan bayan shi wani yazo yace wata ranar an zo ana daidai da sau za a je yaƙi ka zungure ni yace zo karama ya bude mai baki yace bayan yace zo karama ya sumbance shi yace dama ya Rasulullah sun nake in sumbance ka haƙƙi jama'a haƙƙi kada Allah ya jarabe ka ka ci haƙƙin wani amma yau abinda wasu suke rayuwa da shi suka fi jin daɗi shine su ci haƙƙin mutane wannan duniyar da kake ganin ta wallahi gajeriya ce ba za ka gane gajartan basiran da ka mutu aka binne ka a wannan matsatsin ramin wanda faɗinsa bai kai teburin nan ba wallahi malam duk abin da kake ji na daɗi ya ƙare tsirara za su maka zigidir su kwaɓe ka ba komai a jikinka duk abin da ka tara za ka tafi ka bari sai lissafi da ka yi ƙoƙari ka tuba a kan laifuffukanka tsakaninka da Allah ka tuba akan hakkoki na mutane ko ya yake ka nemi mutane su yi maka afuwa shi yasa wanda yafi kowa rabauta mai neman yafiya to abin tausayi shine wanda ya gina rayuwarsa gaba ɗaya akan dukiyar bayin Allah talakawa mal komai kawai sata saboda Allah ya bashi wata kujera ta gwamnati yana shan jinin talakawa yana tsotse musu ruwan jikinsu an ba su ya kiya ba su an miƙo ya karɓe ya riƙe shi kadai mutane suna neman abin da za su ci suna mutuwa da yunwa ake yunwa ga ƙasar noma muna da shi ga ruwa a banza a ƙasar nan muna da shi ga arziki na dabbobi ga dajika muna da shi amma sai gwamnati ta zo ta bayar da kuɗi na noma sai wani ya je karɓe shi kadai kawai je ya gina gidan naira miliyan kaza ɗari kaza wani ya je ya karɓo irin kayan taimakon nan da ake bayarwa group na ƙungiya na manoma duk ya rubuta sunan talakawa ya je ya karɓo ana sake masa miliyan ɗari kaza yana zuwa dukan farko tukunne ji sai wata mota ta naira miliyan 37 ya fara bugawa tukunna wani ya ce kai a to ina ruwan shi kudin ba za su je gurin talaka ba ai taimakon ai gwamnati interventions din gwamnati din ai tana bayarwa in kun ji biliyoyin kudin da gwamnati ke sakiwa za ku yi mamaki amma in ta je ko manyan ne suke cafkewa kana an barka da takin kashin awaki the local farming noman da duk duniya an daina yin sa noman da muke yi noman sunkuyoyi, noman duke, noman saran shuka, an daina duk duniya, duk inda aka ci gaba, an daina wannan mechanized farming ake yanzu. Yanzu ba sai ka sunkuya kai noma ba, feshi kawai za ka yi. Ba sai kai shuka ba, akwai machine da zai maka shuka, girbi ba sai kai ba, sussuka ba sai kai ba, zuba abu ba sai kai ba. Abin da ake so land din kawai. Duka waɗannan abubuwan duk akwai su. Amma wasu ba sa so talaka ya more. To ya za a yi mu yi noman da za mu ciyar da kanmu da ƴan uwanmu? Mutum zai sunkuya, ya yi shuka da kanshi ko ya sa ƴan shuka ya biya su. Ina yake da kuɗin da zai biya su? Taki yanzu da feshi ake zuba taki yanzu. Amma mu har yanzu ina? To ya za a yi yunwa ba za ta kashe mu ba? Dole yunwa ta kashe mu. So waɗanda suke rayuwa da jinin talaka, da ruwan jikin talaka, da haƙƙin talaka, ku sani Allah ba zai yafe muku ba. Wallahi sai kun mayar. Sayyidina Umar ne fa halifa wata ran ne tashi akan mumbari yace isma'u ayyuhan nas wa ati'u, ku saurara ku ji ku yi da'a. Sai wasu suka ce mai la sam alaka wala ta'a, yau ba za mu ji ba kuma ba za a yi da'a ba, sai kai bayani. Kun san me ya faru a ranar ne? A ranar Juma'a ya canja riga, ya saka babbar riga sabuwa, ya hau mambari da ita. Da rigar da yake zuwa mai faci ce mai maho. Suka ce ba za mu je ba za mu bi ba, sai kai bayanin a ina ka samu wannan abu, saboda kana halifa, saboda kana shugabanmu. Ya ce ina Abdullahi ɗan Umar. Ya ce gani, ya ce tashi ka musu bayani. Ya tashi ya miƙe, ya ce wannan rigar jama'a riga ce ni na taimaki babana da ita. Na ce tunda kai kana zuwa Juma'a, ga yadina ga naka a haɗa a ɗinka, ka riƙa zuwa kana yi wa mutane sallah, ka fito da kyakkyawan fita. Suka ji suka ce to ci gaba da huɗu barka. Kana Allahu Akbar, sauran ka je ofis ka kafe biro ka ta sace kuɗin mutane. Wai mutane jin daɗi suke nema. Duk wani jin daɗi da ka sani wallahi yana tattare da matsala kuma. Iyakacin abin da ɗan adam zai yi ya ce ya ci ya ƙoshi ko? To in ka ci zogale ma da tuwon gero ma za ka ƙoshi. Iyakacin mutum ya ce ya hau abin hawa ne ko? Ba dai ka hau a jaka ba? To ko jaki ka hau aka tuƙa ka ai ka hau. Iyakacin mutum ya ce ya kashe biliyan kaza ya gina gida. To mai gidan ƙasa ma ba mamaki ya fi jin daɗin gidan. Iyakaci ka ce ka mallaki kaza, da wanda ya saka yadin naira 100,000, da wanda ya sa yadin 350, sunansu mai yadi, mai biyan bukata rufe al'aura shikenan. Da wanda ya hau motar miliyan 1,000 ya je wani wuri, da wanda ya hau hais kiya-kiya aka kai shi, sunansu sun hau mai mota kuma bukata ta biya, ba dai zuwa bane na je kaji. Da wanda ya hau jirginsa ya je aikin hajji ko umra, da wanda ya hau jirgin yawo jirgin haya, sunansu mai duk dai jirgi suka hau kuma duk bukatar maje hajji sallah sun je ɗakin Kaaba. Da wanda ya cika cikinsa da naman kaji soyayyu, ko ba ka bane, ya sha abin da zai sha. Da wanda ya je aka gyara masa kwado ya ci, ya cika cikinsa, sunansa ya mai ya ƙoshi, kuma ba mamaki mai cin kwaɗannan sai ya fi samun lafiya. Abubuwan gina jiki na lafiya ɗan adam sai ya fi yawa a cikin wannan kwaɗon zogalen da na rama akan naman kaza. Na san ba za ku yarda da wannan karatun ba, bari ma inda yana kawai ci gaba, ba a fara a fahimce ni ba. Yanzu wani yana gani yanzu ya kusa gama digiri ɗinsa, zai tafi Abuja ya fara naɗan al'amura, ana ce masa da naman kaza da zogale duk abu ɗaya ne, kaga ai ba zai gane karatuna ba. Ya ce to lallai idan dukiya ne a mayar masa, wa in kanat hadda ƙazfin wa nahwihi, idan haddi ne na ƙazafi, in ƙazafi kai wa ni, kaji hadda ƙazafi, makkanahu minhu aw talaba afwa, ko ayi masa haddin ko ayi nemi afwa. duk wanda yayin wani ƙarya yayin mai kazafi yace mazinaci ne kamar kuna musu da abokin kace mazinacin banza kawai kazafi ne bolala 80 ne a gadan bayan ka wallahi ko kuma ka kawo shaidu hudu da ka tabbatar cewa yayi zina duk wanda yace wani barawo ne to sai ka kawo abin da ya sata in ba haka ba akwai bolala 80 a kanka ko kuma a kiyama sai ka biya shi wannan kazafi da wanda yake kusa da kai da wanda yake nesa da kai kamar yanzu misalin wanda suke kiran wasu manyan mutane suna zagin su ba sana a ce ai wani kaza ai wani kaza ne yana nan a kiyama sai kun yi hisabi da shi da lissafi wallahi ba ruwanka da mutane kawai kai zagin kasuwa kawai amma ka kira wani kai pointin din sa kace kaza ne to in Allah ya tsaye da kai kiyama baka bada dalili ba akwai damuwa ko anan duniya ne aka ritsa ka aka ce ina hujja da kace wani kaza ai kunyata ake to ballantana lahira da ka kada wani yayi wani kazafi ko kaga yarinya kace ai mazinaciya ce ai ɗan neman maza ce to mazinaciya ɗan neman maza to ai na ka ganta wannan kazafi ne ko kaga wa shaida ka tabbatar alƙali ya tabbatar cewa haka take ko kuma ai mutum magiya 80 ko kuma tana binka bashi har a kiyama kun ga ta irin maganganu da muke jefawa junan mu akwai hadari kaga mutum kawai yana cikin rufin asiri me ya sana'arwa ne barawo ne wallahi ai barayi ne barawo to ai ka sani wai saboda ai bai san sana'a sa ai barawo ne ba mamaki yana noma ba mamaki yana da wani dan uwansa yana bashi riga mai tsada ba mamaki yana da wani business a koye Allah ya buɗa mai ba mamaki matarsa take sayar masa da atamfofi da kayan mata ba ka sani ba in ya je gida da daddare suke shiryawa yake ɗibar ribarsa kana nan kana shirme ba mamaki ba mamaki dole ne sai ka san me mutum yake yi wai yau idan ba a san me kake ba an ga kana saka riga da wando mai kyau tunda mutane baka fito ka faɗa a lasfika me kake yi ba kawai barawo ne kai wani gurin an rena kamar a ce tijarar mutane kake yi ku kiyaye jefawa mutane maganganu ba ku san hakikanin abin da ke faruwa ba wannan ba musulunci bane ba yace au wa in kanat ghibatan istahallu minha ai da shi kai ka zage shi kai da shi to ka nemi halatta maka yi maka afwa in ba haka ba sai an yi hisabi wa yajibu an yatuba min jami'i dhunubi dole ne wajibi mutum ya tuba daga dukkan zanubai fa in taba min ba'dhi ya sahha tawbatu mallan yace idan mutum ya tuba bangaren zanubin ya tuba na wani bangare tubar yayi kana da zanubi guda 20 ko guda 30 sai ka tuba guda 15 to Allah ya karba amma ba haka aka so ba an so ka tuba gaba daya wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun inda alil haqqi a wajen malamai ma zuwa gaskiya min zalika dam Allah ya karbi tuban zunubin da kai akan istighfarin da kai akan wannan zunubi da kai mai Allah ya tuba wanda baka ayyana ba wanda baka ce ka tuba ba shi kuma yana nan akan ka wa baqi alaihim baqi sauran kuma yana nan ya saura akan ka mallan yace wa qatta zaharat dalailu alkitab was sunna wa ijma'il ummati ala wujubi at-tauba ai dalilai sun bayyana sun fito fili sun yawaita daga alqur'ani da sunna da ijma'in malamai da suke magana akan wajibcin mutum ya tuba zuwa ga Allah ya kuma nemi afuwar Allah tabaraka wa ta'ala abinda ake nufi da tuba daga tabai tubu ne at-taubatu ar-ruju'a ar-ruju' ana nufin komawa zuwa ga Allah ana cewa taba ana cewa anaba duka ana nufin raja'a ne innahu awwab tawwabun munibun duk ana nufin mai tuba ne duk wanda ya tuba zuwa ga Allah shine arraji'u min shay'in ila shay ya bar wani abu ya koma kan wani abu ya bar saban Allah ya koma bin Allah ya bar sifofi munana marasa kyau ya koma kan sifofi da Allah yake so sannan kuma duk wanda ya tuba saboda yana jin tsoron azabar Allah tsabar tsoro na azabar Allah yake yi shi yasa ya tuba mana ba'is na tuban dalilin da isa ya tuba tsoron kada Allah ya kama shi da azaba wannan shine ake ce da shi ta'ib ana so a nuna mana kala-kalan tuba wanda ya tuba saboda yana tsoron azabar Allah shine ake ce da shi ta'ib wanda ya tuba saboda yana kunyar Allah mai tuba saboda yana kunyar yaga Allah a kiyama. Allah ya ce yanzu ni in halice ka ka saba mun sai yayi tuba saboda jin kunyar Allah. Wannan shine ake ce shi munib. Munib ma'ana mai tuba zuwa ga Allah saboda kunyar Allah. Kaga da ta'ibu da munibu duk mai koma ga Allah ne. To wanda kuma ya tuba ya koma ga Allah saboda girmama Allah, ganin girman Allah yasa ya tuba. To wannan shine awwab. Innahu awwab. Mai komawa zuwa ga Allah saboda ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala. Duka gaba daya abinda suke nufi mutum ya bar wani abu ya koma kan wani abu, ya bar mummunan abu ya koma kyakkyawan abu, shine ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Tuba jama'a, yin tuba da kuke gani yana cikin manya-manyan masaukai na manya-manyan bayin Allah na kusa da Allah. Zan samu maqamu sidqin inda malikin muqtadir. Duk mai tuba yana da matsayi a wajen Allah, ba normal mutum bane a wajen Allah. Sannan kuma duk wanda yake kokarin tafiya lahira, to babban hanyar tafiya lahira shine tuba. Wanda ya kama tuba to ya kama hanyar tafiya lahira. As-saliku ila daril akhirah, ku tariqil akhirah. Duk wanda baya tuba to yana nufin shi ba zai je kiyama ba, bai shirye tafiya kiyama ba. Amma duk wanda ya daga hannunsa yake tuba to wannan ya kama hanyar tafiya zuwa kiyama ne. Hanyar farko ta tafiya kiyama da samun rahmar Ubangiji to shine mutum ya tuba zuwa ga Allah. To kuma ana so mutum kar ya rabu da tuba ilal mamati, har zuwa mutuwar shi. Wala yazalu fiha ilal mamati, kai ya daina tuba har ya mutu. Yau ka tashi ka tuba, yau ka tashi ka tuba kullum. Waga yanzu malam duk in mun ka idan da sallar farilla sai mun yi istighfari ba? Ai ba a ce in kai ta asuba ba sai kai ta azhar ba, ba a ce in kai ta azhar ba sai kai ta la'asar ba. Yanzu nan da muka idan da sallar farilla abinda muka fara yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, saboda muna da laifuffuka da zanubi. Hannunmu yana zanubi, idanmu yana zanubi, kunnenmu yana jin zanubi, kafar mu tana takawa ta je gurin sabon Allah. Da ka lalle ne bawa ya zama min bidayatihi ila nihayatihi yastashibu tauba, daga farkon shi har zuwa karshen sa yana abokantaka da tuba zuwa ga Allah. Kuma buƙatuwar tuba ga dan adam larura ne wallahi. Kaga dai ba za ka rayu ba sai ka ci ka sha ko? To mumini baya rayuwa sai ya tuba. Ba zai taɓa yiwa mutum baya istighfari ba. Wanda Allah ya taimake shi yana iya zaman istighfari mai tsawo ya more. Wanda Allah ya taimake shi yana iya zama kafin ya yi bacci istighfari mai tsawo ya more. Wanda Allah ya taimake shi yana iya zuwa masallaci ya zauna ya ta istighfari yana tuba shi ma ya more. Dama an gaya muku farkon tuba na dama, da azama da kasadi, kulla niyya da nufi mai kyau. Ku sani cewa duk wani sabon Allah shamaki ne tsakanin bawa da Allah, zunubi hijabun ne bainal abdi wa rabbihi. Duk wanda yake zunubi ya dauki zunubi ya runguma, to kamar ya sa wani demarcation ne, ya raba tsakaninsa ne da Allah, ya nuna ba ruwan shi da Allah. Kuma haka abin yake mai tuba, kuma ya bude wannan shamaki ne, yana so ya matsa kusa da Allah. Da haka in Allah ya taimake ka kana tuba to kana kusantar Allah. Da haka bawan Allah na kware falyahra ila najati wassalama, to ya gaggawa zuwa neman tsira da kuma kubuta zuwa ga Allah. Babu la man jamina Allah illa ilai, ka fita daga wannan duniya da rudinta, ka fita daga sha'awar sabon Allah da halakarwarsa, kai taraki ka daukaka ka tafi zuwa maqamatu awliya illahil muttaqina, matsayin waliyan Allah masu takawa masu tsoron Allah. Ka shiga tsakanin shedan da aikinka, kar ka bari shedan ya shiga tsakaninka da Allah. Tuba wajibi ne ga dukkan wani musulmi, kamar yadda Qur'ani yayi bayani, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna لعلكم تفلحون. وانهم فيل امرني فيل امري او جمع لهم اصول يفيد الوجوب الفعل عفوا الامر الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم دكان عمرن دي يزو daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yazo daga Allah المتجرد عن القرائن باب وصل الى ان تصرف في شيء تصرفه عن الوجوب فانه يدل على الوجوب ويفيد الوجوب yana nuni akan wajibci yana nuna dole ne da haka da Allah ya ce tubu ila Allah jami'an ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku mu'minai dan ku rabauta anan a umarni ne Allah ya bamu kuma sai ya ce mu'minai to ai ba sai an yi bayani ba indai kai mu'mini ne kai ma zaka tuba wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafara ku istighfari na ubangijin ku sannan ku tuba zuwa gare shi istaghfiru rabbakum ku nemi Allah ya gafarta muku zunubinku da ya wuce wa tubu ku tuba da ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan ya ku wanda ku yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ba irin tuban dan muzuru ba tuban da ba za ku dada komawa ba shine nasuhan malamai sun yi sabani dangane da ma'anar nasuhan da Allah ya faɗa me ma'anar tubu ila Allah tawbatan nasuhan ra'ayi ra'ayi maganganun malamai ya kai 20 da wani abu dake magana akan ma'anar tawbatu annasuha amma dai da ƙarshe a dunkule abinda Allah yake nufi shine ku tuba zuwa ga Allah dukkan zunubin ku gabaki daya kuma ku kai matuƙa ta ƙarshe kar ka tsallake wani zunubi kace sai daga baya la ta da azamban illa babu wani zunubi da zaka bar shi face sai ka jimke shi a cikin istighfarin ka gabaki daya kace duka kake nufi ma'ana tuba zuwa ga Allah gaba daya shine ma'anar nasuhan ma'ana ta farko ma'ana ta biyu shine ka samu ijma'ul azmi wal qasdi was sidqi bi kulliyatika ma'ana ya zama kana da niyya ga azama ga gaskiya tubar gaske kuma ka saka niyya lalle ka bar wannan laifi babu wani taraddudi babu je kaka dawo ba wani jinkiri wani ba ma guje aka ce malam ka tuba mana kai sallah yace ajira ne dai ajira ne yaushe yace ajira ne ai Allah ne mai yi na san ba ma guje musamman ma guda mu na Kano akwai sanin Allah a bakin su kaje kai mai wazi sai yace ai Allah bai yi ba yace dana Allah bai yi ba ajira ne dai ajira ne ba yanzu zai tuba ba su tuba a wajen shine yin sallah na uku shine tuba kyakkyawan tuba da babu wani datti ko kazanta a tattare da tuban babu shawaibul al-ghariba babu al-ilal qadiha duk abin da zai soki tubanka ce ka wani tuban nan nasu ko na gaskiya ne ba irin wannan ne tubatan da su ha ba tuban da in ka tuba za ka dare komawa kan wannan sabo ba kwata kwata wasu suna yin fassara ta kuskure yana da kyau ku ji saboda babin ilimi wai tubu ila Allah tawbatan nasuha wai ku tuba zuwa ga Allah kamar tuban malan nasuha wai malan nasuha wai wani mutum ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ne a zamanin annabi wato Allah ya ce mutane su tuba irin tuban sa sunan sa nasuha gaskiya wannan magana magana banza ce ba ta da tushe ba ta da asali a cikin addini ko littafin tafsiri da fiqhu da ma'anin alquran har ibn taymiya shaykhul islam yayi bayani akan wannan cewa wannan ba fassara ce wacce take ta kurai ba daga cikin malamai akwai maganganun da suka faɗa dangane da ma'anar taubatan nasuha umar ibn al-khattab da ubay ibn ka'ab Allah ya yarda da su suka ce at-taubatun nasuh an yatubu min adh-dhanbi thumma la ya'udu ilayhi kama la ya'udu al-laban ila adh-dhira' da Umar da Ubayyu Allah ya yarda da su suka ce in an ce taubatan nasuha mutum yazo ituba zuwa ga Allah tuban da bai zai dada komawa zuwa ga wannan zunubi ba kamar yadda ka san an tatsi nono ai baya iya komawa cikin hantsa ko to kaga duk inda ka tatsi nono ka taba ganin an tatsi nono an mai da shi to taubatan nasuha inji Umar radiyallahu anhu da Ubayyu ka tuba ba za ka taba komawa kan wannan ba kamar yadda Nuhu bai taba komawa cikin ainihin wato hantsarsa ba Hassan al-Basri shi ma ya fassara yace an yakuna al-abdu nadiman ala ma madha mujmi'an ala an la ya'uda ilayhi bawa ya zama yana mai nadama akan abin da ya gabata kuma ya hada tunanin sa cewa ba zai taba komawa kan wannan laifi ba shine taubatan nasuha inji Hassan al-Basri Imam al-Kalbi yace shine an yastaghfira bil lisani wa yandama bil qalb mutum ya istighfari da harshen sa yayi nadama da zuciya wa yamsika bil badan sai abu uku ya hadu al-istighfaru bil lisan taubatan nasuha ka fada da harshen ka Allah na tuba wa yandama bil qalb zuciyarka ta yi nadama abu na uku gangan jikinka ya kame dangane da aikata wannan mummunan laifi wannan shine fasirar Imam al-Kalbi Imam Ibn al-Musayyib Sa'id Ibn al-Musayyib yace taubatan nasuha yace tansahuna biha anfusakum tuba ne da zaku yi wa kanku nasiha ku gaya wa kanku gaskiya ja'alaha nasiyatan litta'ibi tuban nan kamar nasiha ce ga mai shi tuban wato ka gaya wa kanka wannan abin da kai ba daidai bane kuma kana yi wa kanka nasiha kar ka fada cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala da haka waɗannan abubuwa jama'a suna nuna mana mu kammale mu tuba zuwa ga Allah mu nemi afuwarsa wanda yake tuba ya dace wanda kuma baya tuba wallahi ya shiga uku Imam an-Nawawi ya kawo mana hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ta nuna mana muhimmancin tuba daga cikin su akwai hadisi Abi Huraira qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi aktsara min 70 marrah annabi rantsuwaye Abu Huraira ya ruwaito yace wallahi wallahi inji annabi ina tuba ina istighfari ina tuba astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi a rana daya ina yin 100 ko kuma 70 ko sama da 70 a wata riwayar 100 a wata riwayar sama da 70 aktsar min 70 marra hadisin Imam Bukhari in an ce astaghfirullah ay atlubul maghfirata min Allah ina neman Allah ya gafarta min ka duba annabi fa da kanshi da bayi da zunubi amma kullun sai ya isa yafari yanzu ni da kai daidai ne mutum ya zauna a wannan duniyar da ba ta da garanti mutum ya saki jiki baya tuba ka ci ka sha ka kwana ka tashi ka ci ka sha ka kwana ka tashi baka daga hannu ka ce Allah ya fi maka shi fa Allah ce masa inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka Allah ya yafi masa ya masa budi ya gafarta masa zanubin sa gaba daya annabi bai da laifi a wajen Allah amma duk da haka yana istighfari yana tuba zuwa ga Allah kankare zanubi istighfari yana kankare zanubi istighfari yana cin zanubin dan adam kamar yadda wuta take cin auduga kai gwada kyasta ashana wa auduga kaga yadda take tafiya to kamar haka istighfari yake cinye zanubin ba marra hadisi Imam Muslim duka kaga an baka options ko wancan ko wannan Muslim ya fada wannan hadisin kuma hadisi ne mai kyau hadisi shi ma yana nuna mana wajibcin tuba ga kowane ɗaya daga cikin mu jama'a ba wani mutumin da baya zanubi kuma ba wani mutumin da in dai ba annabi bane da za a ce wai bai da wani laifi a wajen Allah kowaye shi ka yadda da wannan ka kudirce ka ajiye duk labari da za a baka na wani ko ɗaukakarsa ko matsayinsa wai a ce wai ya kai makami ya kai matsayin da shi ba zai ɗaga hannu ya nemi Allah ya kai masa ba to wannan babu shaidani ma irinsa kowa ina laifi annabi ne ya faɗa kullu bani adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun duk wani dan adam kowane mutum mai kuskure ne ko baturi cewa nobody above mistake nobody in dai body ne ba wani body da yake above mistake sai dai in ba body bane kaga wannan baturi ne ba kullu bani adam khata kowane dan adam da ka sani yana laifi shikenan kana maka Allah kai ma kana yi ni ma ina yi wancan ma yana yi kowa yana yi sai dai matsayi matsayi ne wani nasa da yawa wani nasa kada amma wani yazo ya zauna ya miƙe kafa ya ce wai shi bai da laifi a wajen Allah da kunne na naji wani da ya sha iska irin wannan zurubtu da mutane suke da lalacewar zamani da rashin tsoron Allah yana cewa ai ni yanzu istighfarin da nema ni Allah nake bi bashi ma'ana yayi shi over yayi har ya wuce hankali tab kuma mutum yana rayuwa a wannan zamanin akwai wani wanda sai irga sabo da laifin da yake yi wa Allah akwai shi wallahi babu shi ko a gidanka ka rufe da kai sai matarka sai yayanka ka sha mamaki to hadisi yana nuna mana kowa yana iya laifi shi yasa yace ya ayyuhan nas akwai wanda baya cikin annas kowa yana cikin annas kenan kowa sai ya tuba kuma ba wanda ba a sa shi a ciki ba sai dai daga baya mutum ya zare kansa kuma dole ai ikhlasi ai tuban dan Allah ma'ana a bari dan Allah kada mutum ya daina abu dan gudun asara duk wanda ya daina abu dan kada ya asara to ba tuba bane wanda ya daina abu dan kada mutane su aibata shi shi ba wai tsaba tsoron Allah ya ji ba a kar a aibanta shi kai ya zama abun fada a gare shi ko a ce yanzu wani ai zai ta magana akan ka sai ce to na bari wannan ba tuba bane kuma sai Allah ya kama shi da laifin wannan abu saboda ai ba dan Allah ibari ba kada mutane su ayyara shi ko kada mutane su aibanta shi ko kuma gudun kada wata asara ta same shi to bari ya bari ko an ce wanda ya za a kama shi bari ya bari kaga ba dan Allah ya yi ba dan kada a kama shi ya bari da haka dole ne tuban ya zama an yi shi ne wato da ikhlasi saboda Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce duk wanda bai tuba da ikhlasi ba la yakunu taiban bil ittifaq bai taba zama mai tuba ba da ittifaqin malamai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana kuma izuwa ga Allah ake tuba duk wanda ka koma gare shi ba gurin Allah ba kai shirme kuma ba mai yafi zunubi in ba Allah ba wa man yakfiru dhunuba illa Allah ba mai yafi zunubi in ba Allah ba in ta tuba ila Allah faqad saghat qulubukuma kaga in kun tuba ila Allah izuwa ga wa izuwa ga Allah ashe ga Allah ake tuba tabaaraka wa ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kaga shi ma ila Allah izuwa ga Allah ake tuba tabaaraka wa ta'ala ilal ladina tabu wa aslahu wa atasamu billahi kaga ni tabu wa aslahu wa akhlasu huwa atasamu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima da kashi ana so musulmi ya yawaita istighfari ya yawaita tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala dan kuwa wannan shine rayuwa mai dadi istighfari yana yayi talauci istighfari yana yayi bala'i istighfari yana yayi masifa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa kaga anan sai yace musu fa qultu astaghfiru rabbakum kuni mugafar ran ubangijinku duk abinda dan adam yayi abu na karshe da zaka ce da shi ya nemi Allah ya yafe masa kar ka bari wani ya shiga tsakaninka da Allah ina fa gaya maka kar wani ya ce maka ku kawo mu za mu hada ku da Allah a'a kar ya yake wallahi a ba mu za mu hada ku da Allah to certificate aka buga cewa shi ne gidan Allah ne sai mutum ya kiye tashi ya roƙon Allah da kansa wai sai ya ce wai a'a shi bai isa ya roƙi Allah ba wai kofar Allah wai ba a zuwa wai sai an kama kafar suwa ne ba daidai bane ba a hana ka ce wane maka addu'a ba shi ma in kana kyauta mai zato duk wanda kace ma addu'a to kana kyauta da zaton yana da alaka da Allah ne amma wancan da kake daukan kudin ka kana bashi wai ya maka addu'a in banda kai diga ne baka da wayo ba kai da kake neman arziki kake neman dukiya ta tabbata kuma ka je wajen wani talaka kuma ya ce maka shine zai sama maka a wajen Allah ku zo mu hada ku da Allah haka ba suke gaya musu ku taho mu hada ku da Allah kai ba za ka zo a hada ka da Allah ba ko
kaifa kafi shi kudi, kafi shi dukiya, kafi shi arziki, kafi shi kaza, sai ya zo sai ya karba a hannunka, kuma wai kace wai kana jira wai su za su hada ka da Allah, wai 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 ka samu. Ah, to shi me yasa bai roƙar wa kansa ba? In baya bukata, me yasa da ya gama maka aiki ka bashi 50,000 ya karba? Me yasa ka bashi kujerar maka ya karba? Ba da kudi yake biya ba? To ya zaka zo ka zama mai toshesshiyar basira, kaje kana mika dukiyarka wa boka wa matsafa? Wai ɗalibi yana son shi jarabawa da yake diga ne, wai ya je yana kaiwa wai matsafa, wai suna mai addu'a. Gwanda ka je ka ce shinkafa da wake ka dafa a hostel, ka ba abokananka guda biyar ka ce ku ci, muna buƙatar addu'a, wallahi sai Allah ya fi karɓa da wuri. Ka je ka kai wancan wanda ya fi kamar ƙarfi, masu kuɗi suke kawo masa, da yake banza ne kai, ka je ka ɗauki ɗan guduran ka je ka kai masa. Lecturerin jami'a nan wallahi gaya maka addu'ar buka ba ta aiki a kansu. Abinda na faɗa ne dai, Allah ya ba mu lada na kuskure ko tuntuɓe a harshe, Allah ya mana afuwa. Subhanaka Allahumma bihamdika nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa barakatuh. Zamu yi amfani da wannan dama a takaice da 'yan mintunan da suka saura mana a wajen amsa tambayoyi. Zamu gayyaci ɗaya daga cikin 'yan uwa malamai international du'a, cikin malamanmu da suke yin da'awa a ƙasashen Turai, Sheikh Abdullah Nazir Abdullah, wanda yake a UK amma yana zama Abuja, yana zuwa can yana komawa. Malami ne daga cikin manya-manyan malamai a can ƙasashen Turai, Canada, America, Ingila da sauran ƙasashen Turai ɗin nan, kuma yana cikin yara matasa wanda ba su kai shekara 30 ba. Allah ya ba su dama sun yi amfani da iliminsu na boko da yaren da suke da shi, sun shiga cikin Turawa, suna isa musu kalmar la ilaha illallah. Sheikh Abdullah imam ne, liman ne daga cikin ɗaya daga cikin manya-manyan masallatai a wannan ƙasa, sannan kuma ɗalibi ne na ilimi, karatun boko ya kai shi, ya yi karatunsa digiri a kan chemistry ko kuma ya yi masters ɗinsa duka a can, sannan kuma babban ɗan kasuwa ne a nan Najeriya, sannan kuma yanzu haka yana da wazuzzuka da da'awoyi da yake ta yi a all universities na Najeriya da kuma waje ɗin gaba ɗaya. In ya tafi can ya je ya zauna, kamar a can yake, in ya zo nan kuma shi ma dai kamar a nan ne yake. Na so ya zo wannan majalisi, ɗan uwanmu ne, muna tare da shi saboda yan uwanmu ɗalibai da suke karatu na boko, muna buƙatar irinku, ku yi ilimi, ku shiga duniya, ku je ku yaɗa da'awa. Kullum muna faɗa, muna maimaita, galibin wa'azinmu da da'awarmu yana tsayawa ne a iya nan a Afirka ko a ƙasashen da ake jin Hausa kawai, amma da yawa akwai malamanmu da suna da ilimin da sun fi sauran malaman da suke Turanci a duniya, amma me yasa? Saboda ba su da language ɗin. Don haka da'awar sai ta tsaya a iya ƙasarsu da iya mandikar da suke rayuwa. Amma akwai billions of mutane waɗanda suna jin yaren Turanci nan musulmi ne, suna so su amfana, hatta kai ga akwai wanda suna zama kawai su rinka kallon actions da movement, su ga ƙoƙarin tsintar me ake nufi. Yanzu akwai mamaki, muna da mutane a UK, a Ingila, America, Germany, Canada, ina ne, wallahi wannan karatun da kuke gani, yanda kuke buɗe Riyadu Salihin nan ta ƙarƙashin wannan wayoyin da ake haskawa, lillahi alazim, haka suke zama wasu a masallatansu, wasu a gidajensu, a falin suna buɗe littafin suna bin sharhi. Duk radda ba a yi karatu ba, sai sun ta buga waya, me yasa ba a yi ba? Ko aka makara ba a fara da wuri ba, sai sun yi magana? Ko kuma an ce an yi ba a yi tambayoyi ba, sai sun yi magana? Daga nesa suke. So muna buƙatar ƴan uwa su yi karatu, wanda Allah ya ba su dama, iyayenku suna tura ku je ku yi karatu a can, ku yi addini, ku je ku shiga cikin Turawa nan, ku yi musu da'awa. So I will use this opportunity to invite our brother Sheikh Abdullah Nazir Abdullah. You are welcome to give us some inshallah minutes. I hope inshallah the student of Bayero University will going to benefit from your words inshallah. Thank you very much, we are grateful. Bismillah ma'am.
Gracias. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. My respected brothers in this house of Allah subhanahu wa ta'ala, I thank Allah for giving me the opportunity to be here with you this evening of Thursday. And tomorrow is the best day of the week, which is Friday. May Allah make it easy for all of us and grant us goodness. I really don't have much to say, but Doctor has made it such that I have to speak. So my few words of advice is I will just try to recap in 5-10 minutes what he discussed in Hausa for the English viewers that are also abroad. He spoke about forgiveness, and using the book Riyadhus Salihin, which was authored by one of the greatest scholars, Yahya Sharraf Imam al-Nawawi, he authored this book. And in this book there is a compilation of the hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, which has been segmented based on different agendas. There is the book of Salah, there is a book of Wudu, there is a book of Tawbah, there is a book of how to even stand while praying, and so many other issues of the deen. And he discussed the issue of seeking forgiveness from Allah, the importance of seeking forgiveness from Allah, why it is absolutely important for a believer, a Muslim to start with, to seek the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, giving us examples of the prophets of Allah that came before Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, how they engage in seeking the forgiveness of Allah, and also Muhammad sallallahu alayhi wa sallam himself, how he sought the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala. Which the hadith of Abu Hurairah radiallahu anhu says that the Messenger sallallahu alayhi wa sallam seeks the forgiveness of Allah 70 to 100 times. 70 from Imam Bukhari, 100 from Imam Muslim. And he mentioned the importance that as a person today, that none of us, we are not even close to the Sahaba radiallahu anhum. Far down the line, what is the purpose of living on earth? What is the purpose of you to be created when you don't seek the forgiveness of Allah? When Allah subhanahu wa ta'ala tells you that when you seek the forgiveness, when you ask Him for forgiveness, that is one of the closest connection you can have with Him. If you want to have a connection with Allah, you want to show Allah that you truly love Allah, then you have to follow what the Messenger sallallahu alayhi wa sallam did, which part of it is seeking the forgiveness of Allah. إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. A condition has been given, that when you love Allah, you have to love the Messenger of Allah. When you love the Messenger of Allah, Allah will love you in return. Automatically, Allah will put a sense of understanding to direct you to seek His forgiveness, because you know that you falter. So Allah will then forgive you. So he explained with great details what the scholars have said in terms of what is afu and what is maghfirah. And which he gave the example also with a verse of the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala says, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, that Allah will convert those bad deeds into good deeds. And he made mention on how it can happen. It can be as you do good deed, those bad ones are erasing, and they are filling the file up instead of getting them completely wiped out, so you are getting an exchange in a better way. And he also discussed something very important that I have also heard it once from somewhere. And when he said it, I remember the last time I heard it was maybe 2014 or 15 while I was studying. He says, when Allah says, Ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Some of the people think nasuha is the name of a person. They think is a very pious man at the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So Allah is making reference to that person in the Quran. No, this is totally absurd. It's not found anywhere in the most authentic of narrations. You need to stay away from, this is a part of innovation. Because this is innovation in the words of Allah. Creating something that does not exist to please a certain category of people. This is totally prohibited. So this is, in summary, what I have learned today. And mashallah, I can only say may Allah bless him, grant him Jannat al-Firdaus, and every single one of us here. I don't want to take much of your time because it's time for Salah. And BUK, I don't think we've been here before for a lecture, but we are planning something if it happens, because I was informed that they're having exams. So we are planning with the Amir of the MSSN. If it's confirmed, we will be giving a lecture on Saturday. But I'm not sure if it's this site or the other site. But whatever the case may be, that will be conveyed. Jazakumullahu khairan. May Allah bless you all. And I hope the reminder that we have learned, we will take it with great importance. And also say it to other people that are not in attendance. Because the importance of knowledge is just not for us to listen to it. No. The real importance is we listen, we implement, and we make sure others get to know and implement as well. That is when you will attain satisfaction and enjoy the fruits of knowledge. May Allah bless you all. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الشيخ نزيل عبد الله نزيل. منا فاتن واسن أمحان إن شاء الله دابن نمالي بركة دمو. Kuma muna yi masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana, kuma ya yawaita mana irinsu. Akwai irinsa a cikinku, kawai matsalar ku shine kuna nisantar addini wani lokacin. Na sha faɗa wa ɗalibai ko a aji muna lectures ko a karatu, ni ban ga dalilin da mutum zai ce wai din yana karatun boko wai ba zai shiga harkar addini ba. Yanzu wannan malam mai kai ba chemistry kai ba, ga musu da Allah fadi abin da kai da Allah su ji, ga musu daga master da degree ɗinka mai kai, ga musu nan Allah.
To malam, for my degree I studied chemistry with forensic and analytical science, which is a double honors, two degrees at the same time. And for my masters I studied entrepreneurship and innovation management.
Yanzu akwai wata aya da zai jawo ya kasa ja, akwai wani hadisin da zai zo ya kasa fassara shi. Yanzu wannan kai hakuri, zan ce ma yaro, saboda baka da farfara. Yanzu wannan yaron ba jari bane, ba kaya bane na alheri ga musulunci. Yanzu wannan in ya shiga cikin tura wannan zai ta musu bayanin Allah, ya ce annabi ya ce, amma me yasa yaran mu kuke danƙwafewa sai ku dinka baya-baya da harkar addini? Ga ka Allah ya baka ilimi, ya baka fasaha, ka zo kai jihadi, ka zo ka bi malamai, ka yi ilimi, ka ci bokon, ka ci wannan. Yanzu wannan ya gaya ma harkokin da yake cin bokon, za ka yi mamaki. Allah ya haɗa mai, rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.